باب الشهود، باب ما بيان اكن حكم شهدن وانواع الشهادات ده نوع كان شهد الدكا وما يتعلق بذلك ده ابن درا تي ده wannan kamar inda shaidu shaidu sun kai kaura. Wa shahidun sifatuhu almar'iyya adalatun tayafudun hurriya wal adalu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi sagaira وما أبيها وهو تلئيان يكدف في مروءة الإنسان والعدل ذو التبريز ليس يكدف فيه سوى عداوة تستوضه وغير ذي التبريز كي يجره بغيرها من كل ما يستقبه وما عليه والمخير كالزهر ذكية إلا في دورة السفر. ولله الحمد. Babu anwa'i shuhudi, ba mai bayani akan nau'uka na shaidannu wa anwa'i shahadati da nau'uka na shaidannu din da nau'uka na shaida. Shaida ta kasu kusan kashi biyar, zai kawo ta ɗaya bayan ɗaya. Wa ma ya ta'allaqu bi zalika, da abin da ya rataye ga wannan minana watan shi'a ta'arudun bayyana taimi, inda ya kasance shaidannu sun kai kaura, da naka da na sun kai kaura, menene hukunci? Wa shahidun, to shi dai shaidu sifatuhu sifatai almar'iyya, wadda ake iya gani, wadda ake iya kiyayewa da ita almar'iyya, wadda kasance da jiya ce. Shaidu shina da sifa wadda kasance shari'a ta da ita, mai mantar da wani minan shuhadai ke kasance shina da sifa yardajjiyar sifa. To menene sifa yardajjiyar sifa? Adalatun, ke kasance adali. Adala sifa ce yardajjiya ga shari'a, shari'a ta yarda da adala, sifa ce yardajjiya gare ta. Ta yi ƙuzun, sannan kasancewa ta yi mutai ƙuzun, ai gairu gafilin, kashi kasance gafili wanda ya kasance ya hafa alaihi alhiyalu, dubarori na mutane suna ruhuwa gare shi. In ya kasance ba mutum mai cikakken lura ba, wanda ya kasance ana iya mai dubara a durmuye shi, bai gane abin da aka muhi ba, shi zo shi ba da shaidar abin da kasance ba ɗilun na. In ya kasance ya hafa alaihi alhiyalu, dubarori na ruhuwa gare shi, zai kai ga shi ba da shaida ya sharbil baɗini, sai shi ba da shaida ga abin da ya kasance ba haƙina ba, ba gaskiya ba ne. Saboda mi? Saboda rashin cikakken lura ce. Ashe kenan shaidu sai ya kasance adali, bayan adala sai ya kasance ta yi ƙuzun, ta sha ta yi ƙuzi, kashi kasance gafilun, kashi kasance marabkani, marabkani ba za a karɓi shaida ta yi ba. To cewa dai ta yi ƙuzun, wannan ya shigar da balaga, sannan kuma watan ya shigar da al'aƙalu. Ya shigar da balaga, shigar da alaƙalu. In ma aka ce wani ta yi ƙuzi gare shi, wani mai cikakken fahimta na, mai cikakken lura na, to ba a samu na yaro ka anna na, a samu yaro cikakken fahimta, cikakken lura, da a balle mahaukaci. Ta yi ƙuzin huriya ko, sannan saƙewci daga cikin watan shar'i na shi mai ba da shaida, to shi kasance kuma ɗani, bawa ba zai ba da shaida ba, ba za a karɓi shaida bawa ba, saboda ba shi a cikin ƙangi na bauta, bai da ƴancin kai ne. Wanda bai da ƴancin kai ne, kaga ba zai ba da shaida ba, kuma za a karɓi shaida ta ba, dan ana iya ce da tashi shi juya shaida ba wanda aka son shi ba shaida ba. To sai mi? To yanzu ga ta'arifi nan, wa ake ce ma adali? Sace wal adalu, wanda ake kira adali, man yajtanibul kaba'ira, wanda kasance ya nisanci dukkanin manya-manyan laihuka, duk abinda aka ce ma babban laihi ba zai aikata shi ba, bai zina, bai liwaɗi, bai shasha, bai kyata, bai shangiya, duk dai ababa wanda ya kasance masu muni na ga shari'a ba zai aikata su ba. Wal adalu man yajtanibul kaba'ira, duk abin da aka kabira ba zai aikata, to shi aka ce ma adali. Kenan wanda nisanci kabira ana kira ne adali. Wa yattaqi fil ghalibi sagaira, wa yattaqi sannan kuma san yin nisanci as-sagaira, kananan laihuka fil ghalibi ga mahirin jaya. To sai maluma sun karkar da akwai sagira wadda ya kasance tana daidai da kabira, kamar yanzu fatar loma wajen cin abinci, kamar sarƙar lokomati, fatar loma sagira ta, amma maluma sun kashe ta ga babban laifi, sun ce ita babban laifi, duk wanda kasance adali na, amma ana cin abinci cikin duhu shina ya sace loma wani ya canye. to wannan ba za a karɓi shaida ta ba. Ko kuma wanda ya kasance ka taɗa fifi, wailul lil mutaffifina, shi ya taɗa fifi walau habbatan, ko da kwaya guda ce, wanda ka taɓa fifi in an ka taho wajen awo, in ma'aunina tare da adala ta, in ka taho wajen awo, shina iya ma